demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa kotunan Najeriya sa'o'in juna suke tafi da hukunce-hukunce masu sabani ko karo da juna ne? Masara assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wata kilil mai sauraro yana bin kadin rikicin shugabanci na jam'iyyar PDP tsakanin bangaren Alimadu Sharif da kuma Ahmed Muhammad Makarfi a gaban kotuna. Ga yan kallo da alamun kotunan Abuja da Lagos suna tare da Alimadu Sharif yayin da warinsu dake Fatakol take tare da Makarfi. Ko shi tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya bayyana mamaki ko takaicin irin hukunce-hukuncen da kotunan na Najeriya suke yankewa kan wannan batu. Shugaban ya bayyana haka ne lokacin da ƴaƴan jam'iyyar suka tafi gunsa domin neman sulhu kan rikicin nasu. Kama abin da shugaban yake cewa cikin shimfiɗar da Nasiru Adamu Elikaya ya hada mana.
Who is the chairman of PDP, who is not the chairman? One court giving the judgment, another the court of concurrent jurisdiction, not the same high court giving conflicting orders.
Wannan kotu ta bada wannan hukunci mai rikitarwa, wacce ma ta bada wani hukuncin kuma dubabbar kotun tarayya ce. Wannan abun takeici ne da irin haka ke faruwa a Najeriya. Tsohon shugaba Jonathan Ketarban ƴan komitin amintattun PDP da suka kai masa ziyarar neman ya sasanta musu takaddamar shugabanci tsakanin Sanata Ahmed Makarfi da Sanata Alimadu Sharif. Jonathan ya ce zai yi aiki da ƴan jam'iyyar wajen kawo maslaha. Da mamaki ko ba mamaki, ƴan PDP din dai tun gabanin gurfana gaban Jonathan sun aza sashen alhakin faduwar jam'iyyar bara kan tsora Jonathan din a matsayin dan takara ba tare da zaben fidda gwani da wasu ƴan takarar ba. Bangaren Sanata Makarfi ya dage zai gudanar da zaben sabbin shugabanni a Fatakol ranar 17 ga watan nan. Da bude sai da takardun takara a sakatariyar wucin gadi a titin Tsaba Tsaika Wusitu Abuja don sakatariyar jam'iyyar na rufe bisa umarnin ƴan sanda. Ga dan majalisar tarayya na PDP Ismaila Muazu Hassan, jam'iyyar na bukatar garan bawul.
PDP ta shiga wani hali idan ba an tsaya an nazarci abin da kyau ba to za a ta koma gidan jani. A zahirin gaskiya ita jam'iyyar PDP a yau tana buƙatar sabbin shugabanni ne masu gaskiya wadda suke da track record mai kyau idan dai ana son jam'iyyar kuma ta yi tasiri. Amma idan aka sake ɗebo irin mutanen nan na da aka sake cika su, ina ganin PDP ba ta da makoma.
A bangaren PDP Madu Sharif da ke da sakatariyar wucin gadi a titin Ganami ta mu Abuja, ci gaba da maganar babban taron jam'iyyar aikin baban giwa ne. Ga jami'in shari'a na bangaren barista Bashir Maidugu.
Kwamitin rusisshe ne kuma kwamitin dama bata nan. Doka ba ta san da ita ba. Saboda haka duk abin da sun ci gaba da yi na iska ne.
Wato ma'ana ku da sun zage sun yi taron ranar 17 ga wata. Ku ba ku ɗauki wannan a matsayin halartaccen taro ba.
So saboda haka taron 17 mai din ko sun daga ko sun ce za su yi babu shi.
Hukuncin ƙarshe a babbar kotun tarayya ya ba wa Sanata Sharif galaba.
To mene ne yake jawo haka ne? Da farko mun so mu ji daga bakin sabon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya AB Mahmud, amma ba mu yi dace ba sai barista Huwaila Ibrahim ta tallafa mana. Mun nemi jin dalilan da a ganin ta suke janyo irin wannan sabani.
Da kake faɗa kaman hukuncin justice abandi wanda yayi kwashin hukuncin justice
ma.
Kuma duka waɗannan kotuna da suka bada wannan hukunci kotuna ne Federal High Court ne gabaki ɗaya su dace. To kuma kaga Federal High Court gabaki ɗaya kowane Federal High Court kaga ai coordinate jurisdiction suke da gabaki ɗaya ƙarfin su ɗaya. Saboda haka irin waɗannan abu dama idan ya faru yawanci kuma ni ina gani zaka kaman abin nan shi yanzu a ce a kai shi kaman yanzu shi Justice Abang da ya yi setting aside in judgment in wannan justice ruling. Kaga ai matsayin su ɗaya kuma a dokance a hukunce abin da ya shi da yi daidai ba. Muna tabbata shi ma ya san cewa da yi daidai ba saboda ba shi da ƙarfin da kamar mutum ne wanda kuke aji ɗaya. Kaga ai abin da za ka iya kai ma shi zai iya. Shi bai kamata a ce kotun da ya kamata a ce ta jingine wannan hukuncin da Justice Liman ya yi kotu ne sai dai in Court of Appeal. Amma kamar a ce Federal High Court ko kuma High Court idan alkali na high court ya bada hukunci, alkali na high court ba zai iya warware wannan hukuncin ba, sai dai alkali na gaba shine kamar alkalin court of appeal.
Abin da ke daure mana kai shine kafin justice Abanya ma yanke wannan hukunci, in kika lura Port Harcourt sai ta yanke hukunci daban, Abuja ta yanke wani hukunci daban, me yasa ake samun wannan matsalar?
To ai wannan zan iya cewa wannan abu ne wanda abubuwa ne wa'anda kake da su a duka, wa'anda komai yake dokokin mu idan muna bin su komai a warware yake, babu abin da yake a cikin kudi, akwai miscellaneous ko a watakila ko a cikin lauyoyin ne, ko kuma ka san kuma shi mutum idan yana da korafi ba shi da hakuri. Mu lawyers mun sani duk mutumin da yake da korafi ba shi da hakuri, kuma duk mutumin da yazo ya kawo maka korafin shi yace ka je ka kai kara, babu abin da yake so so yake a yanzu a je a yanke hukunci, kuma shi komai dan hakuri ne. To wani zaka ga shi mutumin da ya kawo maka kara shi ne zai ta turawa yace to ai kai ai kaza, shi akai kaza akai kaza akai kaza akai kaza, to kuma kaga kai dole kai ganin zaka yi mushi, ganin ya dauke kai yana maka aiki dole zaka yi mushi abin da kai abin da yake so. Amma irin wa'annan abin da ya kamata dama idan aka riga aka je aka kai kara, to idan a ce kaman kai da lawyer din wannan kesin ne an kawo maka, kuma sannan kai din a ƙara kai maka, kuma sannan wannan kesin ka je ka ƙara dauka ka kai kwatankwacin irin kotun da ka je ka kai, kaga wannan kuma ainihin kesin ne ko ba haka ba?
Barista Huwela, akwai waɗanda suke ganin abin da ke jawo irin waɗannan hukunce-hukunce shine matsalar cin hanci da rashawa da yi wa Najeriya katutu, al'amari ne da ya shiga kowane ɓangare. Ban sani ba, menene ra'ayinki kan wannan?
Eto a gaskiya in an ce wai ba mu magana cin hanci da rashawa a Najeriya ma, duk wanda ya faɗa ma sai dai kawai da ya faɗa ne dan abu. Akwai cin hanci dan cin hanci, amma kuma ni abin da nake gani a nawa ra'ayin most of the time zaka ga wa'annan cases din da aka yi tunda dama shi judgment ai abin nan abinda idan mutum ne idan an kawo maka kara ka zauna kai nazarin abin da aka kawo maka, ka duba kowa da hujjojin da ya kawo, zaka zauna zaka ware zaka ga wace ne yafi, tunda kaga ai kwakwalwar mutum ce zaka zauna sai coming with decision in da ya coming at, ko ba haka ba?
To amma
zan san cin hanci a wannan ni ba zan dauke shi ba sai in ga wata kila kaga akwai bambancin ra'ayi wannan abin, saboda kamar yadda ake so ai daidan wani karkataccen wani ko to ni abin da nake dauka kenan, ba zan ce wai ko cin hanci ake bayarwa dan wannan shi wannan zaka ga abin da yawa wannan daidai ba shi ne yawa wannan daidai ba.
To amma bari
kuma ai shi decision din alkali ai abin nan shi alkali umpire ne, kamar shi ne shugaba, shi ne zai dauka, shi ne zai ce kaza, shi ne zai ce kaza, hujjojin da aka kawo masa shi ne zai zauna yi reasoning ya fitar da common sense din abin da aka bashi ya zartar da hukunci.
Amma me zai sa tunda akwai doka kuma kusan za a ce doka in baki-baki ne in fari-fari ne kuma a samu sabanin fahimtar waɗannan dokoki?
To ai a wannan irin wannan abin yawanci za ka ga abin da yake doka ga doka nan muraran an saka ta dole za a bi ta, sai dai kuma ka san tunda ko a dokokin ma ai akwai rules of interpretation ko ba haka ba? Yawwa, a dokokin ma akwai rules of interpretation. To shi kashi wani rules of interpretation din akwai golden rule, akwai lesser rule, wanda alkali ya dauka ya fassara doka a haka ai a haka zai fita.
Waɗanne matakai ya kamata a dauka wajen inganta harkokin shari'a?
Ai hanyoyin da za a ba inganta wannan al'amura bai wuce mu a kanmu mu zauna yaki a kanmu a junanmu ba, ni saboda dokokin namu ga sunan suna nan a rubuce kuma daidai suke, idan za mu bi dokanmu yanda ya kamata ba za mu ga ba daidai ba. Saboda yanzu a ce mutum in kana da korafi a high court ka kawo kuma to kuma sannan kai wannan da kake da korafi a high court kuma saboda gajen hakuri ka ƙara zuwa ka je ka ƙara kaiwa wani, ko kuma saboda a'a shi idan kai aka kai ƙara shi kuma wanda ya kai ka in kai aka kai kara an riga aka kara wannan high court din, to kai kuma sai ka zuwa da gudu ka je ka ƙara kaiwa wannan, kaga muna mu akan kanmu mu ne muke jawo wa'annan rabe-rabe.
To in kika ce
idan har a ce an kawo maka lauyoyi kan idan kamar a ce yana mutum yana tsayawa kuma ya san cewa akwai hukunci, akwai kai irin wannan korafi da aka je aka kai wata kotu wanda yake tsaya da karfi daya da kotun da aka kai, ya kamata a dinga jin harkarin alkali a nuna musu a ce wai akwai irin wannan kesi kaza pending a wurin alkali wani.
Masu haro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasira da Maili Kaya da barista Huwaila Ibrahim da Chubahiro Dedone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan Nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.